أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين بركة مساكي هدوى أتشكين وانا مسلاتي من البركة مسلاتي علي بن أبي طالب wanda yake cikin makarantar sai je da a birnin da magaran jamhuriyar Niger yau muna ranar Laraba 17 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1447 wanda ya dace ma 10 ga watan 9 shekara ta 2025 miladiya muna cikin karatun littafin Al-Wajiz fi aqidati Salafus Salih Ahlus Sunnati Wal Jama'a littafi wallafar babban malami Abdullah Al-Athari Allah madaukakin sarki ya kara mashi lafiya satin da ya gabata mun faro bayani dangane da nassoshi wa'inda suke bayani akan wasu daga cikin mutane wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da su cewa ɗan wuta ne su da ma kuma katukan wa'inda Allah subhanahu wataala ya sako da aya akan nuna cewa wa'innan mutanen za su kasance ɗan wuta a kalkashin babi na annusus nassoshi wa'inda suke na alkawali da kuma wa'idi wanda muka faro bayani wannan darasi namu na yau insha Allah shine darasi na 31 Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci zamu tashi gaba ta gaba mallan yake cewa wa ahli sunnati wal jamaa ahli sunnati wal jamaa har ila yau la yujibuna al azab li kulli man tawajjaha ilayhi al wa'id min al muslimin fi gari ma yaqtadi al-kufra yace ahlus sunna ba sa wajabta azaba ga duk wani wanda aka ce an nuna wa'idi akan shi daga cikin musulmai matakar aikin da yake aikatawa ba kafirci bane ba abinda mallan yake nufi da wannan bayani shine mutum ne yake aikata zunubi to kuma zunubin da yake aikatawa irin zunubi ne wanda an samu wa'idi akan shi nassi na alqur'ani ko na sunna ya nuna hatsarin wannan aikin na zunubi misali an ce me yin wannan aikin zai je wuta in yana aikata wannan aiki to ahlus sunna wal jamaa kawai dan sun ga mutun yana aikata wannan aikin ba sa cewa wani dan wuta ne duk da cewa nassi ya nuna cewa me irin wannan aikin wuta zai je me yasa saboda wannan abin bai kai shi ba haddi na kafirci amma in abin ya kai ga zuwa haddi na kafirci an tabbatar da cewa wannan aikin kafirci ne to lalle wannan suna tabbatar mushi da kafirci kamar yadda muka gani a baya amma wanda yake aikata zunubi ko da a ce kaba'irul zunubi ne yake aikatawa mun san da cewa kaba'irul zunubi akwai wa'idi akan su misali zina misali shan giya duka wa'innan manya-manyan zunubai ne wa'inda an samu wa'idi na shari'a akan su cewa mai aikata su zai iske sakamako mara kyau to wannan aikin da suke aikatawa masu aikata shi bai sawa a ce wa'innan mutanen wai tabbas za su fuskanci azabar Allah mun karanta kissar wannan bawan Allah da muka karanta a baya wanda ya mafarki da dan uwan shi cewa ya suna aikata aiki ne daina aikin kirki daina aikata sabo sai mai aikata aikin kirki yake ce ma mai sabon ka tuba Allah ka koma zuwa ga Allah shi kuma ya gaya mashi cewa Allah bai aiko ka ba a kaina dan ka kula da ni saboda ka kyale ni in yi rayuwa wannan abin ya bashi haushi yace to kai ka je Allah ba zai gafarta maka ba Allah ba zai jikin ka ba kaga anan ya hukumta cewa tunda yana aikata sabo to in ya je lahira ba zai iske rahamar Allah ba wannan abin yasa suka yi mafarki shi bayan sun tayi gurin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala tsida su gaban su aka yi musu tambaya kai me yasa kace wannan rahmata ba za ta zo gare shi ba shin ka san abin da yake gare ni ne Allah yake tambaye wannan bawan Allah sai Allah ya ce to kaje gidan wuta kai kuma da aka ce rahmata ba za ta same ka ba kaje aljanna kaga duk da cewa yana aikata wannan zanubban to kasancewar mutun ya aikata zanubai kadai baya fallanta maka kai a matsayinka na Allah sunna ka ce wani ai sai ya sha azaba a lahira saboda wannan ba haurumin ka bane ba zai iya yi waye gamu da rahamar Allah tunda ba kafirci ba to in ya gamu da rahamar Allah kai kuma tun daga nan ka ce azaba zai samu kenan yaya kenan kaga zancen ka baya kan wato tsari wanda yake tafarki na gari sai ce aw man lam yastahilla dhanbu ko kuma mutun yana aikata zunubi amma bai halasta zunubin nashi ba misali yana yin zina sannan kuma yana yin caca an mishi wazi yace to Allah shirya mu kaga bai ce ba wai cacar da yake yi halakci bai ce ba zinar da yake yi halakci shi da yana yin zinar shi yana yin cacar shi saboda shedan ya mishi wato huduba sai ya karbi huduba shedan amma dai duk wa'azin da malamai suke yi na zina da caca ba shi da kyau shi bai fasa ba to yanzu irin wannan bawan Allah tunda bai ce ba zina halakci bai halasta ta ba tunda Allah ya haramta abu in kai ka halatta shi ka zama kafiri to shi bai halasta wannan abun ba kawai dai yana aikata zunubi a matsayin shi na mai sako daga cikin musulmi to wannan mutunan rashin halasta wannan abin da ya bayyana sawa kai kuma ka ce to wani in yi mutuwa azaba zai iske a in dai yana amsa sunan musulmi komin girman laifin da yake aikata shi matakar bai halasta wannan laifin ba to ahli sunna ba sa cewa wannan mutunan zai gamu da azabar Allah me yasa yace faqad yaghfirullahu ta'ala lahu bima fa'alahu min ta'at yace tana iya yiwa Allah ya gafarta mishi wannan zulubin da kake gani babba ne saboda wani aiki da ya taɓa ma Allah na biyayya zai iya yiwa tsakanin shi da Allah yayi wani abu wanda Allah ya ji dadin abin da yayi har Allah ya amshi wannan aikin ya gafarta mishi dukkan zulubin da ya aikata domin ana samun wani yayi wani aiki wanda tana yawa ma shi a gurin shi karamin aiki ne yayi amma kuma sai kaga Allah ya gafarta mishi zuban shaji aljanna dukkan mu mun san kissan mutunan da ya shigo cikin daji yana ta yiya ishirwa ta ratsa jikin shi sai ya hangi rihiya a gaban shi sai ya hada cikin rihi ya shiga ya sha ruwa ya cika cikin shi sai ya fito fitowar shi daga cikin rihi yake da wuya sai ya ga kare ya zo yana huddo harshen shi waje yana lallagi irin alamun ishirwa ta dame shi da ya kalli karan sai ya ce kai wannan karan laqad balaga min hazal kalbi ma balaga yace wannan abin da ya koro wannan karan a haka nima shi ya koro ne wallahi karan na ishe wake shi sai ya sake komawa cikin rije ya sa takalmin shi hofi ya ciko shi da ruwa ya wuce kuma ya ba karan wannan ruwa ya sha annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya gafarta mishi ya shiga aljanna aiki ne aiki dai ne kawai ya shiga rije ya kulbo ruwa to yanzu ina aikin saban da yake ba ambato su ba kaga wataƙila yana da sako tsakanin shi da ubangiji amma saboda wannan aikin daya wanda ya kyautata ma halitta kuma halittar makari sai Allah ya karbi wannan aikin kuma ya gafarta mishi saboda haka duk girman laifin da bawa ya aikata muddin ba ya halasta wannan laifin ba ko kuma laifin da yake aikatawa bai kai shi ba wato bai kai ba matsayin kafirci ba a cewa wani zai gamu da azaba Allah in ya mutu za a ce Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi kuma sauran abin a bar shi tsakanin shi ne da ubangijin shi Allah in ya ga dama ya yafe mishi in ya ga dama kuma ya kama shi da laifi sai yake cewa au taubatin kuma tana iya yiwa mutun ya tuba yanzu wanda yake aikata zunubi kawai ran nan da daddare sai ya ji wannan abin da yake ya kamata ya tuba sai ya daga hannun shi ya tuban ma Allah cikin dare tsakanin shi da Allah kuma kawai da asuba sai Allah ya amshi rayuwar shi ya bar duniya to yanzu da sayan mutane suka ce wani yana tana game da azaba ya kenan shi kuma Allah ya ce zai amshi tubanka matukar baka kai gargara ba baka zo ba daidai wutar rai tana yi wa tuntun Allah ya amshi tuban shi Allah ya gafarta mai ko kuma kunnan nan kuna cewa yana can ya gaba da azaba kaga wannan ba daidai bane ba sai ya ce au bi masaiba ko kuma Allah ya dora mishi waɗansu musibu da kuma musibu suna kankare wa mutum laifin da ya aikata na zunubi shine lokacin da bawan Allah yake aikata aiki na zunubi ana rubuta mishi zunubi daga can ɗaya bangare sai Allah ya jarabce shi da waɗansu musibu waɗanda za su shahi rayuwar shi ko lahiyar shi ko kuma dukiyar shi ko kuma ƴaƴan shi musiba ce zai iya wa Allah ya gama shi da accident ala sabilil misal Allah kiyaye kaga in ya karye zai yi jiya mai tsawo wannan jiyar da yake in ya ɗauki abin daga Allah ne Allah zai ringa kankare mishi zunubi a dalilin jiyar shi haka hadisai suka tabbatar da cewa mumini duk abin da ya same shi na musiba in ya mai da lamarin shiga Allah zunubi ake kankare mishi annabi ya ce kai koda masassara ce
hatta al-umma yace in masassara mutun yake yi musulmi kai ya ringa tunanin musiba ce alkhairi ne a gare shi saboda a dalilin masassarai tsawon lokacin da masassarar ta yi tare da kai za a ringa kankare maka zanuban da kai tsakaninka da ubangiji kaga ginin masassara ba sharri bace maka ba dayan ta a tattare da mutum ta wani bangaren in ka kalla zaka gani alkhairi ce tunda zanubin da kai ana kankare maka shine saboda Allah ya dora maka wata musiba to yanzu wannan mai aikata zanubin da muke ganin cewa in ya mutu zai iske azabar Allah to in Allah ya dora mishi jarrabawa iri-iri daban-daban a rayuwar shi ta wancan bangaren ana kankare mishi ta wannan kuma bangaren ku a ganin ku yana aikata zanubi duk zanubin da aikata Allah ya dora mishi musiba kuma Allah ya kankare ni kaga za a koma cewa a wajen Allah a cikin hisabin shi an kankare mishi zanuban da ya aikata ku kuma anan kuna ganin male-male yake cikin zanubai sai ku ce a kai wanda in ya mutu azaba zai iske a'a baka sani ba saboda haka duk in dai mutum ya mutu ba a cewa zai iske azaba dukkanin aikin da yake aikata na zanubai sai ce wa amradul mukaffira ko kuma in surashin lafiya wa'inda suke kankare wa mutum zanubai Allah ya dora ma mutum za a iya kankare mishi zanuban da ya aikata a dalilinsu قال الله تعالى مالك يتي الله مدوكين سركي يا فدا القران قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم الله يتي يا النبي كفدا مباينا وان ده سكا ظالمت كانسو ده ايكتا سابو الله ني كي غايا ما النبي غايا مباي وان ده سكي ايكتا سابان الله اغايا مسو انجي الله لا تقنطوا من رحمه الله kada ku yanke kamna daga rahmar Allah duk zanubin da ai kai ka ta ko ya hi girman da magaram a yawa Allah ce kaka yanke kamna daga rahmata zan iya yi maka jin kai in kankare maka wa'innan zanuban sai ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta zanubai gabaki daya ya zamanto babu ko daya yace innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah shine mai gafara mai jin kai to kaga wannan ayat ta nuna cewa duk abin da mutum ya Allah zai iya yafe mishi haka hadisi al-qudsi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akan fadar Allah madaukakin sarki Allah yake fada yake cewa ya ibn adam ya kai dan adam law ataitani bi qurabil ardi khabaya da zaka iske ni dukkan yawan duniyan nan gabaki dayan ta cike take amma kuma duka zinin ka ne kai da a ce duniya ba da magaran ba ko zannar ko Niger ko kuma Africa duk duniya cike take amma kuma yi ne ba lada bane zinubin gani saban Allah ne kai kai sai ka mutu a hakanan ka tayi wajen Allah Allah ya ce summa laqita la tushrik bi shay'an amma da aka bincika duka wannan zinubin sabo ne babu shirka ko dai a ciki Allah ya ce summa astaghfartani sannan ka nemi gafara ta ka daga hannu kace ya ubangiji Allah ka yafe mini na tuba abinda ne banna karawa Allah na komo gare ka Allah ya ce la ataituka bi qurabiha maghfira duka wannan saban duka wannan cikon na zanubi da ka aikata Allah ya ce zan maida maka shi gafara in yayi maka duka wannan yawan bai da wani amfani in dai ka daga hannu ka san da cewa ubangijinka ka mushi laifi ka komo gare shi Allah ya ce zan gafarta maka kai akwai wanda in suka yi aikin ma wato Allah zai dauki duka wannan aikin na zanubi ya maida shi lada a maimakon zanubi kaga wannan zai zama to alkhairi a gare shi saboda tuban da suka yi zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma sannan kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa a wani gurin yake cewa walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ghafurur rahim Allah yace lalle na ga Allah abin da yake cikin sammai da ƙasa Allah yana gafartawa ga wanda ya so kuma yana azabtar da wanda ya so kuma Allah shine mai gafara mai jin kai kaga da yin azaba da yin rahama da gafara wannan abu ne a hannun Allah shi kadai zai yi abin yanda ya ga dama in ya ga dama ya yahe ma wannan in ya ga dama ya kama wannan da laifi to ku a matsayin ku na bayin Allah menene naku na wannan ya mutu kuce yana tan ana mai azaba ba haro muku bane muddin ya zamanto musulmi kuma ya mutu a musulmi duk irin girman laifin da ya aikata mu gane abu ɗaya ne mutum in ya mutu yana yin shi ba ta da yara tsakanin shi da ubangiji bayan kafirci shine mi shine shirka da Allah in mutum ya mutu yana hada bautan Allah da wani ko kuma wani haƙƙin Allah ya dauko ya ba wani to wallahi in ya mutu akwai matsala shi ma in ya mutu bai tuba ba amma in kafin ya mutu ya tuba shi ma dai kuma duk da cewa shirka ce Allah zai iya gafarta mishi kenan duk girman zulmin da mutun yake aikata ba a cewa bai ga mu da rahamar Allah sai dai ayi mishi fatan Allah ya shi kanshi ya rahamce shi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya fada wata ayar da muke cewa wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allah yace lalle ni mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba bayan ya aikata laifi kenan sannan da ya tuba wa amana sai ya kyautata imanin shi wa amila salihan sannan yayi aiki ingantacce managarci sai yake sun mahtada sannan yabi hanya ta shari'a Allah yace ni mai yawan gafara ne a gare shi duka wayannan ayoyi guda uku suna nuna mana cewa Allah mai gafara ne kuma mai amsa tuba ne ga bayin shi hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa bainama rajulun yamshi bi tariq annabi yace wani bawan Allah yana cikin tahiya akan hanya wajada ghusna shawkin ala tariqi fa akharahu sai yaga wani reshe na kaya a saman hanyar da mutane suke bi da yaga wannan reshen na kaya fa akharahu sai ya doke shi daga hanya sai ya aje shi a gehe inda mutane ba sa bi kamar a ce kai ne kana tafiya saman titin da mutane suke bi sai ka ga katan dutse sai ka doke shi ka je ka aje shi a jikin katanga ai mutane ba su bura ba katanga suna tafiya ka doke shi daga hanyar da mutane suke bi shine wannan mutumin annabi yace sai ya doke wannan reshe na kaya daga saman hanya sai yace fa shakarallahu lahu faghfara lahu Allah sai ya gode mishi akan aikin da yayi na doke kaya daga hanyar mutane faghfara lahu sai Allah ya gafarta mishi da bai shi karamin aiki ne so di yawa kai ma kana tafiya ka sha ganin kaya wata kila ma haika taka amma akwai wanda zai taka kaya ya ta take shi ma har jini ya wuto in ya hudda kaya sai ya yi tsoki sai ya ci gaba da tafiya shi baya doke ta tunda ta cike shi bari ya bar ta Allah sa wani ya zo shi ma ta cike shi kaga ai wannan bai dace ba to doke kaya yana iya sawa Allah ya gafarta maka zika zunuban da yake kanka to me yake irin wannan alkhair ka doke kaya ba sai kaya ba duk abin da ka san zai cutar da musulmai akan hanyar su to yana da kyau in ka gane shi ka doke shi dan kar da ƴan uwanka musulmai su cutu shi yasa a cikin adabu tariq aka ce koda mutsari ne in mutun zai kada ya zo sama hanya da mutane suke bi ko kuma inuwar da suke zama su huta yayi saboda in ya haka zai cutar da ƴan uwan shi musulmi to kaga wannan abin shine addinin musulunci kuma wannan shine sauki irin na addinin musulunci shi yasa annabi yake cewa cikin wani hadisi yace ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu lahu khair annabi yace abun burgewa ga al'amarin mu'mini dukkan al'amarin shi alkhairi ne a gare shi yace in asabathu sarra'a shakar fa kana khairan lahu in abun murna ya samu musulmi sai ya ce alhamdulillahi Allah nagode ma sai wannan godiye da yayi ta zama alkhairi a gare shi yace wa in asabathu darra'a sabar wa kana khairan lahu kuma in abu mara kyau ya same shi sai yayi hakuri yace Allah ne ya dora mun yace wannan ma kuma sai ya zama to alkhairi a gare shi saboda ya yarda da kaddarar ubangiji to wannan duka wayannan adabin da musulunci yake karantar da mu ba za su bar mu ba a matsayin mu na musulmi dan wani ya mutu mu ce lalle ga sakamakon shi can azaba ce a wajen Allah qul iyazu billah sai malam yace wa ahli sunnati wal jamaa har ila yau ahli sunnati wal jamaa la yahkumuna ala al mu'ayyan min al muslimin bi annahu min ahli an-nar ba sa yin hukunci ga wani mutum daya a ce wani a kama sunan shi a ce dan wuta ne ahli sunna ba sa yin wannan amma kuma ai kaga mu yanzu al'umman mu a cikin rayuwar da muke ana yin wannan ko musamman ma cikin an ga mutum ya mutu ya ce kai wannan ai suna can kasa ta binne su mala'ika yana ta yana mai azaba so da yawa na shajin haka a cikin a wajen wasu daga cikin mutane yan uwan wani kai wani yana can yanzu ai wala kiri ya same shi haka zaka yi ana waje kenan kamar ta daga nan kana hukumta cewa wani dan wuta ne da kai da kuka yi baka da wannan hurumi to aqida ta ahlus sunnah wal jamaa ba sa cewa wani dan wuta ne kawai a kama sunan shi shine muayyan wani a hudu sunan shi a ce dan wuta ne ba a yi sai ce wa idza hakamu alayhi fala yashhaduna lahu bil khulud fi kai in ma suka yi mishi hukumcin a ce wani ya mutu saboda shurutu da dawabit sun tabbata akan shi a can baya mun ambaci wa'inda sharuɗa yake tabbata akan su a musu hukumci na kafirci ko sune wa'inda aka dora wa'innan ka'idodi biyar akan su da wa'incan biyar na mawani aka gani sun cika sai a ce wannan ya cika ka'idodin kafirci sai a ce kafiri to ko da ai mishi hukumci ba sa yin hukumci cewa zai dawwama a cikin in ya shiga domin hadisai da nasoshi sun nuna cewa ko wanda zai shiga wuta amma kuma ba za su dawwama a ciki ba za a fitar da su bayan sun dandane azaba gurgurdan laifin da suka yi ma Allah sune wa'inda suke masu imani. Shi yasa duk in kana da imani ko da daidai da kwayar zarra ne ba yanda zai ka shiga wutar dawama. In ka shiga komin dadewar da kai ana sa ran wataran zaka mutu saboda imanin da yake tare da kai. Sai ce lihtimali taubatihi wa husni khatimatihi, saboda in ma mutun yana yin aikin wannan duka shurut na shiga wuta sun tabbata akan shi, ba a cewa dan wuta ne saboda akwai yiwuwar ya tuba ko kuma ya yi kyakkyawan karshe. Za a iya samun mutum ya yi kyakkyawan karshe, in mutum ya yi kyakkyawan karshe ya cika da la ilaha illallah gaba ɗaya ma kuma hon kaga za a iya samu sai ya shiga cikin rahamar Allah. Sai ce wa in kana la budda min al-hukm, sai ce kai in ya zamanto ba makawa wannan wa dukkan wasu ka'idodin kafirci sun tabbata akan shi, kafiri ne gaba da baya. Sai ce fa yuqayyiduna al-hukm alai bil maut ala al-kufr, suna cewa wana wa in ya mutu akan haka sai su ce kafiri ne, bisa cewa wani kafiri ne a sai su ce in ya mutu akan haka bai tuba bake, to in ya tuba fa wannan magana ta ta babu ita. Sai ce li anna al-ibrata bima yuqtatamu bihi al-mar bihi lil-mar, sai ce saboda ana anwani ne da abin da mutun ya cika akan shi, kullun karshen mutun shi ake aiki da shi. Shi yasa zaka ga mallam Bahaushe yana yawan cewa Allah ya yi mana kyakkyawan karshe, Allah ya sa mu cika da imani. Mun karanta hadisi a baya, hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa akwai sau da yawa wani mutum yana aikata aiki irin na ƴan aljanna har sai ya zama to tsakankanin shi da aljanna abin da yayi saura zira'i ɗaya ne, zira'i ɗaya saura shiga aljanna kawai hayi littayyir ya shi sai ya fara aiki irin na ƴan wuta a ƙarshen rayuwar shi, kuma hayi ya mutu akan haka nan annabi ce kuma sai ya shiga wutar, wutar zai shiga saboda wannan aikin da ya aikata. Sannan kuma annabi ce akwai wanda zai ringa aiki irin na ƴan wuta gaba ɗaya rayuwar shi aiki ɗin wuta yake yi har sai yayi saura tsakanin shi da wutar zira'i ɗaya ta shiga wuta. Annabi ya ce sai littayyir yayi shi aikata aiki irin na aljanna a ƙarshen rayuwar shi kuma sai ya shiga aljanna saboda ya cika da aiki na aljanna sai ya shiga aljanna. Kaga ƙarshe na rayuwar mutum ana yi mishi kyakkyawan zata, in ya koma ga Allah Allah zai kafarta mishi. Shi yasa duk yanda kuka ga mutum kuna tare da shi ko dan gidanku ko dan unguwarku ko abokinku inda yana yin mummunan aiki, to kada ku tsane shi gaba ɗaya ku ce wannan ba shi ba rahamar Allah, a ringa kyautata mishi zaton in Allah ya yarda wata rana zai tuba ya koma ga Allah, Allah ya karbe shi a matsayin tubabbe sannan Allah ya gafarta mishi zunuban shi. Sai yake cewa fa in khutima lahu bil imani fa huwa min ahli aljanna insha Allah, yace in mutum ya cika da imani to in Allah ya yarda zai zamanto daga cikin ƴan aljanna saboda ya cika da imani. Sai ce mahma kanat lahu qabla zalika min al-a'mali ghayri salih, duk da cewa dimbin ayyukan da yi a baya marasa kyau ga sana furcik ba su da yawa ba su da adadi, amma tunda ya cika da imani ana sa ran insha Allah zai zamanto daga cikin ƴan aljanna. Sai yake cewa wa in khutima lahu bil kufr, amma kuma in aka zo rayuwar shi zamanto a ƙarshen rayuwar shi ya cika da kafirci fa fa huwa min ahlin nari khalidan fiha, zai zamanto daga cikin ƴan wuta mai dawama a cikin ta saboda ƙarshen shi kafirci ne a kafirci ya mutu. Sai ce wa in kana lahu qabla zalika min al-a'mali as-saliha, ko da a ce yana da ayyuka irin na ayyuka masu kyau managarta a baya amma da ƙarshe mummunan cikawa ya cika da kafirci, to wannan mutumin zai zamanto daga cikin ƴan wuta. Sai ce wa man urifa anhu al-kufr, wanda kuma aka sani aka san shi kuma da aka san shi sai zanto an san shi da kafirci, wani an san shi kafiri ne ba shi daga cikin muminai. Sai ce walam yadhhar minhu qabla al-mauti ma yadullu ala taubatihi wa imani, kuma kahin ya mutu ba a taba samu ba tare da shi wani abu da yake nuna cewa ya tuba ya koma ga Allah ya nemi gafaran Allah akan abin da yake aikata wa na kafirci. Mutum ne kun san shi kafiri ne kuma kan ya mutu ba a gaba tuba ya tuba ya koma ga Allah, an san dai akan kafircin ya mutu. Yace hukima alayhi bil kufri wal khuludi bin nar, to wannan ana iya cewa ya mutu a kafiri kuma zai shiga cikin wuta ya dawama saboda wanda ya mutu a kafirci na so shi sun nuna cewa akan kafirci yake mutuwa. Wal iyazu billahi Allah madaukakin sarki ya kare. Sai ce wa hadhihi alqa'ida, wannan ka'idar da aka ambata tutabbaqu ala man thabata kufruhu wa riddatuhu min almuslimin, haka ake dora wannan ka'ida akan wanda kafircin shi da riddar shi ta tabbata daga cikin musulmi, ko kuma mutum ya fara musulunci sai daga baya ya ce ya tuba ko kuma ya yi ridda ya bar addinin musulunci ya koma wani addini daban, yace to wannan ma ana yi mishi wannan hukunci. Ammal kuffarul asliyun, mallam yace amma kafiran asali fa wanda su kaman misali basu ma shiga ba su da alaka da musulunci ko ta kusa ko ta nesa misali addini suke wanda ba musulunci ko kristanci ko yahudanci ko kuma ma gaba ɗaya basu da addini kwata-kwata, kaga wannan tun asalin su ma kafirai ne, ba a yi ran yanzu wai sun musulunta ga hukuncin su, a'a tun asalin su kafirai ne. Yace to irin wa'innan fahum muhalladuna finnar, su dawwamammu ne a cikin wuta in sun mutu akan wannan abu. Saboda haka nasi ya nuna ga aya nan cikin suratul bayyina, innal ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina sai ce fi nari jahannama khalidina fiha, za su dawwama a cikin wutar jahannama insha Allah saboda kafircin da suka mutu akan shi. Sai ce to ahlus sunnati wal jamaa, bayan haka ahlus sunna wal jamaa ya'taqiduna bi anna li kulli makhluqin ajala, aqida ce ta ahlus sunna cewa duk wani abin halitta yana da ajalin da aka rubuta mushi, in ya cika wannan ajalin shikenan rayuwar shi ta zo ƙarshe. Yace wa annahu lan tamuta nafsun illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala, kuma babu wata rai wadda su take amsa sunan rai face ba za ta mutu ba sai da izinin Allah, wannan abu ne rubutacce kuma abin jinkirtawa. Duk yanda mutum ya kai ga jimawa a duniya wata rana za a zo kuma wannan ranar ta isko shi ya mutu, saboda an rubuta a wajen Allah cewa duk mai rai sai ya mutu. Shi yasa yace fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, in lokacin komawa ga Allah yayi ajalin kowa ya zo to ba a jinkirtawa mutum kuma ba a gabatar da shi. Me yake nufi da ba a jinkirtawa ba a gabatarwa? Yace ba a jinkirta maka in aka rubuta zakka mutu. Yanzu muna kamar misalin ƙarfe nawa yanzu? Yanzu muna da ƙarfe 9 da minti 20, ƙarfe 7 da minti 20 da 5 ko? To in aka ce da minti 26 zakka mutu, haka aka rubuta ajalinka, to ba zai yi ba a ce ka mutu da minti 26 da segonda 2, ba zai yi ba, wannan segonda 2 ba za su ɗora ba, 25 din ta cika zakka mutu. Yace kuma wala yastaqdimun, kuma ba za a ce ba ka mutu da minti 29 da minti 24 misali, kaga ka mutu da 24 ba kai da 25 ba, to ba a rage maka ba ko ɗaya, kuma ba a ƙara maka ba ko ɗaya, ko segonda ba a ƙara maka kuma ko segonda ba a rage maka, shine la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Sai ce wa in mata aw qutila, ko da a ce an kashe shi ne ko kuma ya mutu mutuwa ta Allah da annabi da ake cewa. Yanzu kaga in kashe shi aka yi, wani yana iya cewa kai yanzu in na ɗauki wuƙa na caka ma mutuwa za ta, dama an san ma aka caka mutum wuƙa in dai ba ran shi ba gaba yake mutuwa zai, sai wani ya ce to bari kai kana lissahin za ka yi wani abu gobe, sai ce to bari in kashe ka goben ai ba ta ganka ba. To in aka ce kai a cikin kundin tarihinka sai ka ƙara sati a nan gaba a rayuwarka, in a yau so 1000 za a caka ma wuƙa bakka mutuwa sai ka ƙara satin wani, sai dai a kai ka likita ai ta jiya a ce yana can iriyans suka 16 da aka yi amma har yanzu da ran shi, saboda lokacin bai ba za ka mutu. Haka kuma mutum zai iya yin mutuwa wadda take ta salim alu, wadda ba kashe shi aka yi ba, kawai yana barci misali sai ya tashi sai ya samu kanshi ɗan uwan shi su zo wurin tada shi, misali sai ya zo an tada shi sallar asuba, wanda tashi mana lokacin asuba ya sai an burkita ya ga yaran su ba san wani lokacin ne ko cikin dare ne ko da asuban ne, Allahu a'lam. Kaga shi wannan mutuwa ya ta Allah da annabi, to zaka iya kwantawa barci kana tunanin gobe ta yi kuna da baki a ungo, to kai kuma a wurin Allah ajalinka yayi, to wannan barcin ka kwanta ba zaka tashi ba, saboda a cikin shi ne aka kaddara maka lokacin ka yayi, saboda haka lokacin ka ya kare. Sai ce fa inna ma yamutu lintihai ajalihi musamma lahu, mutum yana mutuwa ne in ajalin da aka rubuta mishi ya kare, daga yazo shikenan zai mutu. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a Qur'ani wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala, Allah ya ce bai dace ga wata rai ta mutu ba sai dai da izinin Allah, wannan abu yace rubutaccen abu ne jinkirtacce, rubutacce ne sannan kuma abin kayyadewa kayyadaddan abu ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ce wa ahlus sunnati wal jamaa, أهل السنة والجماعة هر إلى يوم يعتقدون بأن وعد الله جل وعلا للمؤمنين المتقين بالجنة حق. يجي القوارين ده الله مدوك كين سركي يو مؤمني نتي وازي سن ياسو جدا الجنة. يجي وانا نغسكياني أهل السنة سن إيماني ده وانا أبو. sai wa wa'iduhu bi ta'dhibil usatil muwahhidin wal muznibin fi an-nar haq, kuma sun yi imani da cewa Allah alƙawalin da yayi na cewa zai azabtar da masu saba mushi daga cikin masu imani da kuma waɗanda suke da zunubai, shi ma wannan in gaskiya ne. Yace la yakhlifu wa'dahu, la yakhlifu Allahu jalla wa ala wa'da, Allah madaukakin sarki baya saba alƙawalin shi. Qala Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Qur'ani yake cewa walladhina amanu wa amilus salihat, su kuma waɗanda suka yi imani sannan suka aikata aiki managarta, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yace za mu sanya su cikin aljanna wadda koramu ke gudana kalkashinta, khalidina fiha abada, za su dawoma cikin wannan aljanna har abada, wa'dallahi haqqan, yace alƙawarin Allah gaskiya ne, waman asdaqu minallahi qila, yace wane ne yafi Allah gaskiyar zance, kaji alƙawarin da Allah yi wanda suka yi imani ya musu tanadi mai kyau a gidan aljanna. Sai yace walakinna Allah subhanahu wataala, sai yace Allah madaukakin sarki duk da wannan alƙawarin da yima masu imani na aljanna, sai yace wa'ada bil afwi an usati lil muwahhidin, yayi kuma wani alƙawarin, shine alƙawarin da yayi na zai yi gafara, zai yi rangwame ga waɗanda suke masu imani masu tauhidi amma sun aikata saban Allah. Allah ya alƙawarin zai yi musu rangwame, bi fadlihi wa karamihi wa rahmatihi, zai musu rangwame da fadalar shi da kuma kyautar shi sannan kuma da jin kanshi. Sai ce wa bi shafa'ati shafi'ina, sannan kuma zai musu rangwame da ceton masu ceto. Kaga wannan ya ƙara tabbatar maka da cewa akwai ceto a lahira, kuma masu ceton suna da yawa. A cikin darussukan da muka yi a baya mun ambaci wani bangare na ceto, akwai waɗanda za su yi ceto a cikin al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'ani yana ceto, ibadu za su yi ceto, bayan Allah nagartattu za su yi ceto, maharrata Al-Qur'ani su ma dai za su yi ceto. Kaga duka wannan za su yi ceto, to wa za su ceta? Za su ceti ne daga cikin al'umma musulmi. Ba za ka ce wato in aka tai lahira in Allah ya tada ka daga cikin auliya'a, kana daga cikin auliya'a ka samu babbar rabuwa lahira, aka ce to wanda zo ka yi ceto sai ka zo ka ringa faɗi a lahira ka ce to ina ƴan uwanmu, ba haka lamarin yake ba. Bayan uwanku ba za ka ce ta, a in Allah ya zabo ka za ka yi ceto. Kamar yadda malamai suka ce rukunin ceto guda biyu ne, na farko Allah ya zabo ka ya ce ka yi ceton, manzal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni, wane ne zai ceto sai da izinin Allah, to in Allah ya maka izini ka yi ceton, yanzu kuma an samu rukuni da sauran rukuni ne, wa za ka ceta? Sai Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtada, ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda a cece shi. Saboda haka ko an ce ka yi ceton ba ƴan gidan ku ne za ka ware gefe ku ce ka ce ku zo mu je aljanna na cece ku, sai Allah ya nuna maka ka je ka ceci wane da wane da wane. Allah madaukakin sarki ya sa mu daga cikin waɗanda za su yi ceto, saboda in ka samu wannan martaba ka ga yanzu kai ba wai zance ake na a cece ka ba, kai ne ma za ka yi ceton. Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci. Sai ya ce wa alla yukhallada ahadun minhum fi nar jahannam, waɗannan wanda suka aikata zabo suka aikata zunubi a rayuwarsu sun zalunci kawunansu. Yace aqida ce ta ahlus sunna cewa in sun shiga wuta ba za su dawoma ba, duk zunubin da suka aikata muddin babu shirka a ciki, to ana sa wa taran, ana sa rai wa taran za su fito daga cikin wuta. Wana fa wa ghairihim, amma kuma wanda ba masu imani ba sun san shiga babu zancen su fito. Qala Allahu tabaaraka wa ta'ala, Allah madaukakin sarki ya faɗa ke cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, lalle Allah baya gafarta laifi in ya kasance shirka ne da shi. Wannan laifin Allah zai yaye shi, in dai mutum ya mutu yana shirka ta kare mashi Allah ba zai gafarta mashi ba. Yace amma wa yaghfiru ma duna dhalika, amma sabanin shirkawa yana gafartawa liman yasha'u ga wanda ya dama. Shi yasa mun karanta lokacin da za a zo ayi shafa'a, in aka sa ƴan wuta aka musu azaba, za a ƙara dawowa Annabi cikin ceton da zai, Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ƙara dawowa a leƙa wuta, sai a ce to a je a huto da duk wanda aka samu a tare da shi akwai daidai ƙwayar zarra na imani a zuciyar shi, a huto shi daga wuta bayan ya sha azaba, an mushi azaba saban Allah da ya yi a duniya. To kaga wannan malamai suna wadi ran na aka samu wani ya ce to alhamdulillah in dai an shiga an huto ai da dama. Malam ya ce kai baka da hankali, kai wutar ce haka ke tunanin Allah kai ka shiga ka huto, ka kaddara ka yi tunani a ce wutar ga wani ɗaki ne a cikin gidanku ya kama da wuta, komi yana ci balalan, a ce shiga ka ɗan yi minti biyu sai ka huto, ya kake gani abin ya kasance? Wannan wutar gidanku ce, a ce wutar jahannama ta Ubangiji wadda saboda tsananin ƙarfinta mun karanta tana da linzami 70,000 linzamin ta wanda za a kawo ta gaban kowa ranar lahira abin rikewa 70,000 kowane da daya mala'ika 70,000 ne yake rike da shi amma mama take ta huzuri ko ta jahannama yaya muka san girman mala'ika mun wadi girman mala'ika a dirsu kan mu na baya mala'ika daya sai daga wannan duniyar dukan ta yi amma mala'ika 70,000 so 70,000 sun rike wata jahannama mama take ta ko ta kubuce daga hannun su a haka zaka ringa tunanin to da dama dama in ka shiga Allah raba mu da wata jahannama mallan sai kawo karshen babin daga nan si ya shiga wani asali na biyar daga cikin wannan littafi shine al-muwalat wal mu'adat fi aqidati ahli sunnah wal jamaa yace soyayya da kiyayya a aqida ta ahli sunnah wal jamaa to kaga ita ma soyayya da kuma kiyayya wani abu ne wanda malamai tunda sun riga sun yi bayani akan shi kuma al-qur'ani ya zo da shi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo da shi yana daga cikin aqida ta musulmi musuluncin ka kafin ya zama to ingantacce sai ka yarda da wannan babi na al-muwalat wal mu'adat shine a wani guri ake kira al-wala wal bara wato ka nuna soyayya sannan kuma ka nuna kiyayya su wani ne zaka nuna ma soyayya kuma su wani ne zaka nuna ma kiyayya ya cancanta a ce kai a matsayin ka na musulmi kana son wanda ya dace a ce kaki ko kuma a kana kin wanda ya dace a ce kaso duka wannan yana da kyau musulmi ya daidaita ya gyara wannan bangare na aqidar shi sai mallan yace wa min usuli aqidati salaf as-salih ahli sunnati wal jamaa yana daga cikin asali na aqidar magabatan ƙwarai ahli sunna wal jamaa yace al-hubbu fillahi yin soyayya dan Allah wal bughdu fillahi da kuma nuna kiyayya dan Allah ya kasance duk abin da zaka so wannan soyayyar da zaka yi ta ne dan saboda Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanda kuma in zaka ki abu ya zaman to kiyayyar da zaka yi kiyayya ce wanda zaka yi ta saboda Allah madaukakin sarki to yanzu sai ka samu kaga a samu wani daga cikin musulmi yana son wani wanda a ka'ida shi a matsayin shi na musulmi bai kamata ba ce ya so shi me yake haka nan abin da yake haka nan shine rashin bibiya 100% abubuwan da suke da alaka da aqida ta wannan babin shine mallan nan zai maka bayani sai yace ai al-hubbu yace abin da yake nufi da soyayya din shine ka nuna soyayya so na zuciya walwala sannan kuma da kauna kaga da so da kauna ai suna da bambanci da sai ce wan nusratu lil mu'minina khasatan sannan kuma da bada gudunmuwa da kariya da kuma agaji zuwa ga mu'minai su kadai khasatan sai ce wal muslimina amatan da kuma musulmi a ci a bai daya saboda a musulmi akwai mu'minai ba kowane musulmi bane ba mu'mini amma kuma kowane mu'mini musulmi ne za a yi samun musulmi amma bai kai ba matsayi na imani shi dai musulmi ne yana aikata sabon shi amma mutum ya kai matsayi na imani wa kaga ya daddara akan daraja ta musulmi to shi ne yace da musulmin da mu'minin ga baki dai ka nuna masa kauna yace wal bughd amma abin da yake nufi da kiyayya fa sai yace wal karahiyati da kiyayya da nuna tsana yace lil mushrikin su wannan ana nuna su ga mushrikai wal kuffar sannan kuma ana nuna shi ga kafirai wa man sha'ahum wa walahu da wanda ya bi tafarkin su ko kuma ya kwatsa musu dukkan su ana kin su wal bara'atu minhu kuma ana barranta da su ai baran ba kai ba su ga mushrikai da kafirai sannan in ka barranta da su baka kare ba wa min qawaninihim wa tashri'ati sannan ka barranta da ka'idodin su na doka kuma ka barranta da shari'o'in su abubuwan da suka rubuta a matsayin shari'a wanda suke bi kala babban magana ko babban magana ce musulmi bai kamata bai so kafiri ko mushriki rayuwar musulmai cike take da soyayya ga kafirai a yau wani babban mawaki ne a kai ai ni fan din shi ne hawadi yake ni fan din shi ne ko kuma a kaga wanda mutane wanda aka dora musu wato jarrabawa ta san balo misali ana samun tafariki ana kana son shi yana ya iya balo misali saboda ya iya balo kake son shi to wannan san da kake mishi saboda ya iya balo sai ya zarce kuma abin he ya huce balo ma a maimakon tunda san shi kake saboda ya iya balo ka ringa bibiyan balan tashi kadai to yayi zamanto kai ne a kwantin shi ta Instagram kai eme kwantin shi ta Twitter kai eme a Facebook kana bin shi duk wani sabon labari akan shi kana bi wannan abun ba soyayya bace ba soyayya ce bi halatta ba musulmi ya so kafiri ko ta halin gaka wajibi ne ka nuna kiyayya ga kafirai haka musulumcin ka yi maka umarni sannan kawaninu da kuma dokokinsu babu yanda za a yi yau ka ringa san dokokin kafirai arnawa a matsayin ka na musulmi amma abin takaici abin mamaki yawanci kasashen musulmi a yau wa'annan dokokin na kafirai da su ake aiki wannan abin takaici ne a ce yau ga alƙasa kuma ƙasa wadda take ta musulmi ana aiki da dokokin kafirci wallahi bai dace ba ha a nan dama-dama mu ƙasanmu ana samun katari in shari'a ta kai ka kana da yancin ka tayi wajen alƙali na musulunci yin abin yana da alaƙa da musulunci suna nan alƙalai a unguwa ka tayi su maka shari'a don samu rikici da mazaka kuma in ka ga dama kana iya zuwa ka je kotu justice a yi maka shari'a ɗin ko wannan ma dama-dama ne amma fa duk da haka shi alƙali zai iya yin shari'a haka ta wajen jujjuyata da yasa uwa wadda ta zo mishi wadda zai aiki da article da kundi shi kuma article ɗin zuwa suka rubuta shi article ne wanda aka rubuta shi duk lokacin independence wanda yake daidai da article na kafirai saboda yanzu constitution tamu ta ƙasarmu in ka ɗauko constitution ta France za a gani sun yi kamanceceniya da juna a gurare da yawa wanda a yau muna cikin phase ta refondation ko ana maganar refondation to ai ya dace a ce an kalli shari'a ita ma a yi refundan da ko a sake gina sabuwa tunda mu musulmi ne amma da wanda ta daidai da shari'a musulunci amma abin takaici kuma abin wato ciwo yau a Niger ƙasa ce ta musulmi wallahi alazim babu wani kundi wanda aka rubuta wanda wani abu da ya shafi addinin musulunci in shari'a ta kai kaza a maka shi yanzu wanda yayi kisan kai in mutum ya kashe mutum in ya kai wajen juri da wace doka za a mashi aiki za a mashi doka ne da kwadafe na ko in mutum zai yi arme misali kuma arman nashi zo da sarƙaƙiya ka biya mace sadaki ka kawo bali sai suka cinye balizin suka yi miliyan sadakin in ka kai karansu ya za a yi mawa kuma da wata shari'a za a yi duka irin wa'innan ƙa'idodin na etat civil gaba ɗaya yawanci a kundin Niger ta aka yi in za a yi shari'ansu a komo ɓangaren abin da ya shafi al'ada to kaga wannan babban magana ce faɗi gare ta in aka ce za a yi magana akan al'ada to wannan ba haushe ne wannan ba zubar ne wannan ba fillatani ne kuma kowa yana da al'adar shi ko to al'ada ba haushe tana iya yiwuwa ta shafin manna ta ba zubar ne to an ce a yi shari'a da al'ada to yanzu matar da zaka rama ba zubar mace kai ba haushe ne in aka zuwa shara da al'ada ba za a yi hukunci ka gani wanda ka'ida duka kasashe wa'inda suka ci gaba wanda suke ɓangaren shari'a sun hudda shari'a musamman wadda ta shahi abubuwan abin da ya shahi doka ta musulunci musamman kasashen musulmi akwai almahakimu shari'a kotu-kotu wadda take ta musulunci kuma akwai kotu-kotu wadda take can ta masu karatun ruwa wanda zai karanta article da sanvan da sauransu wanda musulmi in ya tashi yana da yanci kuma kowanne dukkansu doka da gwamnati ya yarda da su amma mu a nan Niger babu haka za ka ta yi ko kana so ko baka so gaban alƙali wanda ya je karatu ruwa ya maka shari'a in ka ta yi wajen yanzu hatta da alƙallan da muke magana a yau jama'a alƙallan wa'innan wanda suke ƙarƙashin masarauta su wa'innan ƙarƙashin masarauta suke ƙarƙashin gwamnati in ka tahi shari'a wajensu in dai shari'a ta bugu ce misali wane ya bugi wane alƙalai ba su yin ta saboda ba su da wannan authorization ɗin su kawai abin da suke da authorization shi ne abin da ya shahi etat civil wane zai saki matar shi a wajensu wane ya sace ma wane kuɗi a je a sa laya ire-iren wa'innan abubuwan ne kawai ka ba su dama amma abin da ya wuce nan ma ba su da hore wanda kuma akwai kadaya da yawa jama'a wa'inda suke wallahi ya cancanta a ce akwai shari wato kotu na addinin musulunci a cikin kasar mu tunda musulmi muke koda an ce wayannan kotu da za a kawa an dora musu dokoki a ce kayan a doki mutum alƙali zai ya kasance yayi kaza kaza a sa shurut wallahi za a samu anan niyyar wayanda sun cika wayannan ka'idodin a dora su kuma a gyara za ka gani an samu ci gaba a bangarori da yawa kuma yanzu hawa ma ake yi da abin da ya shafi arman jinsi kwanan nan dukan mu mun gani aka samu wani daga cikin alƙalai ya wuto ya ce a niyyar babu dokar da tace kal'ai yana da gaskiya a dokance babu dokar da tace kal'ai ko aka yi ta cece ku ce aka yi ta cece ku ce an kasa huduwa sai a cikin shart tare foundation kwanan nan aka huduwa aka rubuta wannan abu amma a cikin shekarun baya hawa babu kuma kasan mu ta musulmi ce a ka'ida bai kamata a yi wannan abu wanda irin wa'innan abubuwan a cikin musulunci jama'a tuntuni suna da hukuncin su tuntuni ba tun fil azal musulunci ya yi tana da irin wa'innan abubuwan amma yanzu mu ta muke musulmai ne mu a baki amma kuma a ka'ida ba daidai bane ba yau da aka ce ma za a sa shari'ar musulunci a Nijar na rantse muku da Allah musulman da kansu za su ringa yin bita da kullidan kai wanda suke ganin su musulmi ne kai shari'ar musulunci a abin musulmi ne zai daga yanzu a wasa ta in kai sata a cire ma hannu gaskiya akwai matsala kenan wa kaga wannan barawo ne shi so yake a ci gaba da sata ma'ana shi ita kanta dokan musulunci musulman da kansu suke minta bita da kullibin sa su ai kaga daga nan zaka gane musuluncin ma akwai munawunci a ciki ba na Allah da annabi bane ba to Allah ya shirye mu to shine annan malin yace duka da shari'an su da kundayen su a matsayin su na waɗanda suke mushrike da kafirai musulmi wajibi ne ya nisanci wannan abu kuma ya barranta da su shi yasa Allah subhanahu wataala yace wal mu'minuna wal mu'minat yace da mu'minai maza da mu'minai mata ba'dhum awliya'u ba'd sashin su suna kaunar sashi sai yace ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da aiki mai kyau wayan hauna anil munkar kuma suna hani akan mummunan aiki wayuqimuna salah suna tsaye da sallah wayu'tuna zakah suna bada zakka sai yace wayu'iquna Allah wa rasulahu kuma suna biyayya ma Allah ga manzon shi yace ulaika duka wayannan kaga da aka zano yace sayarhamuhumullah Allah zai ji kansu inna Allah azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne kuma mai hikima a wata ayata da ma Allah yace la takhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin waman yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay Allah yace kada mu'minai su riki kafirai a matsayin masoya kaga wannan aya kararata kada mu'minai su riki kafirai a matsayin masoya min dunil mu'minin ko ma bayan mu'minai mu'mini ne kai kawai masoyinka mu'min musulmi ne kai masoyinka musulmi duk inda yake kuma ba sai ka san shi ba indai musulmi ne masoyinka kafiri ne wannan eh duk inda yake kawai makiyinka ne ba masoyinka saboda kafirci yake yi shi yasa babu hirawai a zo a haɗi kai a haɗa kai akwai wanda zaka ji ana kira a tunda yanzu wuri guda muke ƙasa ta haɗa mu dukkan mu ƴan ƙasa ɗaya ne a haɗu a haɗa kai a ranga yin tayyiya ɗaya haɗa kai na gudanar da al'amuran rayuwa daban shi yasa musulunci bai hana ba in Kirista ya zo ka saida mai abu bai hana ba kai ma kaje ka sai a wajen shi bai hana ba in sun yi abu sun gayyace ka kaje har duk ma sun baka kaci duka musulunci ya wadi amma soyayya ba baka ba damar ka nuna ita kuma soyayya ina ga ai wani abu ne da yake cikin zuciya ko ba yayin ka bayyana shi ba ka kin mutun ka ce ka zo ka ga mishi na tsame ka na tsame kai a matsayinka na musulmi an ce kar ka yarda ka so su to kal ka so su amma al mu'amala babu na mu'amala ta yau da gobe wa aka ce kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ringa zuwa gidan bayahudi makwabcin shi akwai wani bayahudi makwabcin shi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ka danga su dai da bayahuda kullun aka share gidan shi bayahuda sai ya ce a jefa mushi ya ajiho gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi sai ya ce ku kwashi kullun aka share sai a zo Annabi ya ce ku kwashi Annabi bai taɓa zuwa bai danka mushi ya ce kai ya zaka ka kwashi share gidanka ka zubo mini Annabi ya kyale shi kawai ran na aka waye gari eh Annabi ya ga ba a zubo ba shara sai ce yo ma balu lehudi me yasa mun bai hude wa zubo shara ba Annabi ya ce bari mu je magani sai Annabi ya kai mishi ziyara to an ce ga Muhammadin nan wannan wanda kake zuba ma shara taka ta kare yau gashi nan zai zo Annabi da yazo sai ya ce zawa ne ya aka yi wa zuba shara ba aka ce ai ba shi da lafiya sai ce yau kaga Annabi ya kai mishi ziyara Annabi ya kai wani bayahudi dan kararramin yaro ziyara a lokacin da zai mutu yana rashin lafiya Annabi ya ce gaida shi da Annabi ya tayi wajen shi sai ya ce yaro ka fadi kalma daya in ka fade ta ni zan tsaya ma gaban Allah ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah yaran sai ya fadi in zai wadi sai kalli baban shi baban shi ce ka wadi mana ka ga ma abul qasim tunda ya taso a matsayin shi na shugaban musulmi yazo hannan ya ce ka wadi kalma daya menene kalma daya wadatta yaran sai ya fadi la ilaha illallah annabi ce dan aljanna kaga ba yahudi ne amma annabi yazo shi saboda haka muamala bata hana ba tsakankanin musulmi da wanda ba musulmi sai dai ayoyi da yawa kamar yadda zamu zo a nan gaba mu karanta su da yawa sun nuna cewa haramun ne musulmi ya so wanda ba musulmi ba babi na soyayya haramun ne sai yace wanda yake yin haka daga cikin musulmai yana nuna soyayya shiga kafirai yace falaysa minallahi fi shay shi ba a bakin komai yake a wajen Allah ba wannan Allah madaukakin sarki ya kare sauran mun jina sha dawo yawa to sai yace wa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunna wal jamaa har ila yau يعتقدون بان عقيده الموالاه والمعاداه من الاصول المهمه في الدين يجي عقيده اهل السنه شيني بابي نونا سويهيا ده قيهيا وني بابي ني وند يكي ده مهمانشي قوري ده غسكي با ايرن بابن ده اكي اجي شي بني با اجي ياكي كوي مشل حد اوجي kenan kakace a wannan ba komai bane ba ya kamata a zo a hada kai a ringa san juna a san juna a taimaki juna lalala a taimaki juna yana da kyau ai mu'amala da juna da kyau amma banda san juna soyayya kawai babu ita tsakanin musulmi da musulmi mu'mini da mu'mini babu ita tsakanin kafiri da wanda ba musulmi ba da wanda yake musulmi sai ce warukun min arkanil aqida kuma wannan nuna soyayya da kiyaye rukuni ne daga cikin rukunnan aqida ta ahlus sunna wal jamaa walaha makamatun azimatun fi shar'i tana da matsayin ta mai girma a cikin shari'a tattadihu bil wujuhi al atiya za ta ƙara bayyana ta fuskoki masu zuwa wanda zai zana yace awwalan na farko annaha juz'un min shahadatit tauhid soyayya da kiyayya wani sashi ne daga cikin kalmar la ilaha illallah wanda tace kalmar tauhidi yau dukkan mu mun yarda da cewa la ilaha illallah ba abin ma bauta da gaskiya sai Allah to mi ake jira ga wanda yace la ilaha illallah in kace la ilaha illallah ka kare shikenan ba jiran ka da komai a'a ana jiran abubuwa da yawa daga gare ka daga lokacin da ka kafirta ka daga cikin su yace ma'anarta albara'atu min kulli ma yu'budu min dunillahi azza wajal shine mutun ya barranta babu shi babu dukkanin wani abu wanda ake bauta ma koma bayan Allah madaukakin sarki duk abin da kasan ana bautata ma wanda ba Allah bane ba daga lokacin da kace la ilaha illallah to ka kore wannan abun bauta din saboda haka yanzu abun bautar ka guda ɗaya ne shine Allah Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani da cewa ani ibudullaha wa shtanibut tagut aya ce doguwa yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin ani ibudullaha wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullaha wa shtanibut tagut hakika mun aika cikin kowace al'umma Allah yace mun aika mata manzo in sun zo kiran da manzannin suke yi shine ani ibudullah abauta ta ma Allah wa shtanibut tagut kuma ani sanci gumaka wa'inda suke koma bayan Allah a fasa bauta ta musu to kaga wannan aya ta ƙara nuna maka da cewa daga lokacin da ka amshi musulunci kace la ilaha illallah duk wani abu wanda yake koma bayan Allah da ake bauta ma zaka nuna mishi kiyayya ne saboda ya kiyaye bauta ta ma Allah ɗaya wanda kai ka kudirce a cikin zuciyarka sannan abu na biyu yace annaha awsaqu ural iman wato babe na soyayya da kiyayya wace shine igiya wadda take mafi ƙarhi daga cikin igiyoyin imani kuma wa sharatun fi sihhati kuma sharadi ne daga cikin ingancin imanin mutum ya zama to an samu soyayya da kiyayya dan Allah a tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi hana hadisi yana cikin silsilatul ahadith sahiha kuma muttafaqun alaihi ni imam al-bukhari da muslim sarwayto shi naga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa awsaqu ural iman mafi karfi daga cikin igiyoyin imani yaji manzon Allah yace al-muwalatu fillah shine a nuna kauna saboda Allah in zaka kaunace abaka kaunace shi saboda Allah wannan mafi karfi daga cikin igiyar imani ke sai yace wal muadatu fillah sannan kuma da nuna kiyayya saboda Allah in zaka kiyaye kawai ba ka kin shi ba dan saboda ya ki maka wani abu ka kin shi dan Allah kawai zaka ki wani wani ina kin shi me yasa ba dan saboda hori bane shi kuma baki ne a ina kin shi ne saboda shi ma ya ki Allah kaga wannan ki saboda Allah ke sannan kuma yace wal hubbu fillah da soyayya dan Allah wal bughdu fillah da kuma tsana saboda Allah annabi yace wannan su ne mafi kululuwa mafi karfi daga cikin igiyoyin imani abu na uku malam yace annaha sababul litadawqil qalbi halawatul iman da soyayya da kiyayya dan Allah yace dalili ne da ke sa mutun ya dandani halawatul iman zaqi da romo na iman wala zatal yaqin kuma mutun ya dandani da'i na yaqini hakikanin tabbaci wanda yake na imanin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin hadisi bukhari da muslim suka rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman annabi yace abu uku duk in suka samu a tattare da mutun a ce abu uku ne in aka samu mutun ya hada su annabi yace wajada bihinna halawatul iman mutun zai samu dadin imani tare da shi yanzu dukan mu nan muna da imani amma ba za mu ji hakikanin dadin imani ba har sai wannan abubuwa guda uku sun tabbata a cikin ran abu na farko yace man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu yace wanda Allah da manzon shi suka fi soyuwa a cikin zuciyar shi sama da wasan su kana so ka ji dadin imani ito a cikin zuciyarka a samu da Allah da manzon shi sune lamba ɗaya wanda kake so sannan a zo sawara amma daga lokacin da aka binciki zuciyarka aka samu a cikin zuciyarka kayan a kawo Allah tunima taka ta shige wajen akwai matsala kuma yanzu mutum zai iya ce maka ai mu Allah da manzo sune a cikin zuciyar mu lamba ɗaya wanda muke so bakin shi ya faɗi ko to kuma gobe sai ku game da shi ya ta wajen saban Allah in aka jawo mishi Allah ya hana sai ce kai ne bar mu Allah ya yahe mana wannan kaga sani da yake ma Allah ba na gaskiya bane in kana son Allah ya ce Allah ya ce ai ko a bari ya kamata a same ka kai a same ka kai ko ka bari saboda innal muhibba liman yuhibbu mu'ibu wanda yake soyayya yana biyayya ga abin da yake so haka mawaki yace to yanzu in Allah da manzon shi sune lamba ɗaya a zuciyarka har jira kake in Allah ya ce ai abu yayi an zo an ƙara tunawa baka buƙatar wannan tunda sune lamba ɗaya a zuciyarka daga lokacin da ka tabbatar da cewa wannan magana shi ce Allah ya hana kawai ka hana har abada kaga wanda yake wannan matsayi ya isa matsayi ne ji dadi imani kenan sannan abu na biyu annabi yace wa man ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah sai ce da wanda ya so wani daga cikin bayan Allah ba kudin shi bane bai sa yake son shi ba mulkin shi bai sa yake son shi ba ken shi ba yasa yake son shi kawai yana son shi ne saboda Allah kuma wannan ana samu so da yawa daga cikin mutane zaka ji wani ya shiga ranka kana kamnar shi kai ma baka san ba kawai me zaka ke kamnar shi saboda wani abin Allah ne da yake zaka ga wannan malami ne ya iya karatun Qur'ani wallahi ni ina jin karatun shi sai in ringa jin dadi a raina ina son bawan Allah nan dan me kake son shi kawai saboda Allah ai ba kudi ba yake baka wataƙila ma baka taba haduwa da shi ba amma kuma kaji kana son shi saboda Allah yace to wannan shine ne a samu kaso wani amma ba dan komai ba sai dan saboda Allah kalau ka so shi saboda kudin shi kace wannan hadisin da ku yake ba da ku yake ba in ka so shi saboda kudin shi duk in kun game na baka ji kawo goma sai kace ka ina son Allah a dama dole ka so shi mana to ba irin wannan so din ba sai yace wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah kama yakrahu an yulqa fil nar na uku shine wanda ya ki jinin ya koma kafirci bayan Allah ya kubutar da shi daga kafirci da yayi kafirci sai yanzu kuma ya ringa takaici ya ringa jin haushi ya ki jinin a mishi mahiyar kafircin ballantana ma a ce ya koma yana kin jinin kafirci kamar yanda yake kin jinin ajewa shi cikin wata jahannama annabi yace shi ma wannan zai ji dadin imani a cikin ranshi shi yasa malamai suke cewa babu wanda ya san darajar musulunci sai wanda ya dandana kafirci daga baya shi ne sayyidina Umar akwai ayoyin da ana karanta a cikin Qur'ani kuka yake sai a tambaye shi ya Abul Hafs me yasa kake kuka sai ya ce na tuno jahiliya sayyidina Umar an karanta wa idzal mawudati su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat sai washe da kuka Allah yace Allah yana bayani a karana al-qiyama cikin suratul takwir sai yace a yayin da muka zo da ƴan kananun yara da aka kashe da wani laifi ne kuka yi aka kashe ku Allah yace zamu zo da surana al-qiyama mu tambaye su me kuka yi aka kashe ku sayyidina Umar sai washe da kuka aka ce ya Abul Hafs me haka yi sai yace wallahi diyata da na binne da ranta na tuno sayyidina Umar ya taɓa binne diyar shi da ranta a jahiliya kafin musulunci saboda su a can a aqida su in aka aihwa maka diyama ta kashe ga uku a jarin ka ya lalace diyama ce jaraba ce a wajen su aka aiwa maka kiyama ce to wanda zai kawo maka labarin ma sai dai yazo daga nesa nesa dan kaji akwai takobi a hannunka a hannun shi ya buge shi ta sabka me aka samu umma ta ce tana yana isa kibiya halmika ta kawo mishi balai bas san aiwa kiyama ta to shine in aka yi musu kiyama ta yanzu can bayan gari su yira ne kawai su binne su sai na Umar ya taba yin haka an ayi kiyama ce ba daga an ayi ta ba kuma suke binne ta shine abin takeicin sai an rine ta dan tasa wataƙila ta fara tsayuwa ko kuma ta fara gane mahaifinta yace na doki diyata nayi bayan gari da ita sai na taimi katar rami ina cikin yin ramin ina yin zuha tana zamna a gehe ta ga zuha a jikina ta zo da kanta ta doko kyalle ta goge min zuha babanta yana zuwa ta zo ta goge mishi zuha yace wannan abin sai ya bashi takeici sai horo kuka sai ta ga hawaye kuma a jikin babanta sai ta ƙara yawowa ta share mishi hawaye sai na Umar yace ina ƙara yawa sai na duka ta sa ta ciki yace ina ji ina gani na maida mata ƙasa na binne ta da ranta wannan shine abin da aka ringa yi a jahiliya yanzu yau wannan ayat ta zo tana cewa wa'innan da aka kashe Allah zai tambaya a lahira me yasa aka kashe su Allah sai ya bi musu haƙƙinsu sai sayyidina Umar ya washe da kuka sai suka ce to sayyidina Umar menene naka da kuka ai wannan abin ka yi shi a jahiliya kafin zuwan musulunci shi kuma musulunci in ka karbe shi duk abin da ya wuce an yahe ma sai ce na sani amma dai ina yin takeici ne ina ma wannan abin musulunci ya zo kafin in aikata wannan abin da ba zan aikata shi ba to kaga wannan na uku shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana kin jinin ya koma kafirci bayan musulunci bayan Allah subhanahu wataala ya tsirata da shi abu na hudu a gaggauce shine yace bi tahqiqi hadhihi al-aqida la yastakmalu al-iman yace in aka zo aka yi bi tahqiqi hadhihi al-aqida yastakmalu al-iman da batun ya kudirce a ran shi zai so dan Allah kuma zai ki dan Allah to da haka ne imanin shi zai samu cika Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi hadisin yana cikin sunan Abi Dawud Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa man'a lillahi faqad istakmala al-iman Annabi yace duk wanda ya so saboda Allah ya ki saboda Allah ya bada saboda Allah kuma ya hana saboda Allah Annabi yace hakika ya cika imanin shi wannan abubuwan da zaka yi saboda Allah sune za su cika maka imani in ka kai nan to kaga ka kai gaya wajen cika imanin ka dan ya zamanto ya samu cika abu na biyar wanda da shi ya kamata a ce mun rufe malam yace li anna man ahabba ghayra dinillahi ghayra allahi wa dinahu ko kuma wa dinihi wa ahlihi kana kafirin billah malam yace duk wanda ya so wani Allah ba Allah ba ka so wani Allah sannan kuma wani Allah ka so addinin shi kaje dego wa ahli kuma ka so zuriyar shi iyalin shi da kuma duk abin da yake da alaka da shi sai ce kana kafiran wal iyaz billah wannan mutumin zai zama kafiri saboda ka so wani Allah da addinin da ba na Allah ba so idan sai ka yi musulmi kamar da wasa ya ce wallahi ka san in kristocin nan suka jira suna waka abin burge ne yake kayo wa wake ta wani addini ana bauta wani Allah kai abin ya burge ka kamata a ce kai takeici kai istighfari ka bar wajen saboda ana bautan wani Allah amma haka iya hodi ka ce wallahi abin burge ni ne wal iyaz billah ana samun kuma sai suna haka kaga wannan jahilci yake kawo shi kuma jahilci mai muni wanda zai sa mutun ya zama kafiri bai sani ba Allah madaukakin sarki a Qur'ani yake cewa qul a ghayra allahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardh aka ce annabi ka fadi musu shin wani Allah ne zan rika a matsayin masoyi wanda Allah shine makagin sammai da ƙasa Allah shi ya kagi sama guda bakwai sannan kuma shi ya kagi ƙasa kuma yanzu wani wanda ba shi ba zan zo in rika a matsayin masoyi yace wa huwa yut'amu wa la yut'a wa huwa yut'imu wa la yut'am alhali Allah shine yake ci da mutane shi kuma ba wanda yake ci da shi duk abin da kaga kasa a bakinka kaci Allah subhanahu wataala ne ya baka shi amma yau kaga ya mun akwai wanda zai iya yin sati guda bai ci ba a zamana lahiya baya yi ba daga lokacin da kai kwana biyu baka ci abinci ba ko kuma baka sha ba ruwa dama shi shan ruwa aka ce ba in gai likitoci suka ce da ya mutum ya kwana biyu ya sha ruwa ba in ya kwana biyu ya sha ruwa ba yayi ba na uku sai dai yi shi a lahira saboda ba ruwa haka yanayin haƙiƙa halittar dan adam take to amma ka gaya mani Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya isa ya ci da shi saboda ci bai dace da shi ba Allah baya cin komai to kai Allah yake ci da ka shi kuma baka ci da shi kuma shine zaka raki wani Allah a matsayin masu sai yace kul inni umirtu an akuna awwala man aslama ka gaya musu ya rasulullah lalle ni an yi mini umarni in kasance farkon wanda ya musulunta ya miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki sannan yace wala takunanna minal mushrikeen sannan kuma kadda ka kasance daga cikin waɗanda suke mushrike suka gama bautan Allah da wani a cikin ayyukansu na ibada to wannan nuktar da aka ambata tana nuna cewa nuna soyayya ga wani Allah da kuma san abin da yake na addinin shi wanda ba addinin Allah ba yana iya sawa mutum ya rasa nashi imanin ya rasa nashi musulunci wal iyazu billah anan ne ya kamata a ce mun tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh